dan shirinmu na nishadi yau bakwancin mu muka samu.
Eh, bakwancin commander kuka samu.
Commander ne?
Yes, commander Boya, awwal commander ake aka fi sani yare shi.
Ah, to ka ce commander kuma kai shi. Commander yaki ne ko commander?
Ah, commander waka ne.
Aha, yanzu kai magana. Hip hop ko kwa wani?
Hip hop, his hate hip hop Hausa.
Ai kuma na ga kai commander hip hop. Kana nan da yanzu ya atun.
Ah, hip hop din dai muke yi.
To ya akai aka fara wannan?
Eh to kai gaskiya wannan is a long story amma tun da kin kawo ni daga fagen dole in faɗa to zan faɗa
a takaita.
Eh to okay briefly. So ni tun a school ne dai ngani ana dan one or two things ngani ana dan abubuwan kai in aka zo a class ma duk ana duba za a duba wannan dina a duba zaka dana a ga kaman ah me nake rubuta ne as subject din da yace a ce na rubuta ba shi ne rubuta ba.
Oh kullu kana
kullu ina rubutun waka kawai duka gabaki
sai kai na yake shiga
ai ni ga miki kawai shiga yake kawai maganan gaskiya
kawai kana rubuta waka
ina rubutawa wannan kuma yana shiga kawai just spoke of wanda irin naga ah gaskiya abin nan fa gashi na learn from school din kuma isa aka ce miki talented
an gama karatu
eh to ba mu gama ba
wakar ta zai ne kada ka
gama amma za mu koma
an gama koma
a an gama muna da ulevo an gama
to kuma da ni na mun da yau duk da ka zo da zafi ka gara mu da ke ka da zafi
to mutane daban-daban fuskoki daban-daban wa'ansu na kirki kuma wa'ansu na sharri a rayuwa ma ne ke just trying to be good na kirki ko ba kuma ka rabu da mutane cikin aminci abinda ya fi sauki kuma sometimes go crazy on my all this to my brother yeah you go tend to growly it's based on belief don't to quit ever trust me
wani ba waki da ku kuma idan za ku yi wannan hip hop din ita hip hop din dole sai ana yi ana rauji ana wani haka
aikin sai yan tusan dole a dinga ya fi daɗi ne
ana
haka
idan ana ɗan rauta
ya fi ɗan yauwa yauwa ya fi daɗi
wani irin saƙonni ake isarwa
eh to kai gaskiya saƙonni daban-daban some na wishing mu well some kuma suna wishing mu bad amma
alhamdulillah da kuke isarwa wani darasi kuke
eh to muna isar da kin gane akwai sometimes love music akwai sometimes crisis akwai sometimes irin abinda yake faruwa za mu yi waka kuma mu
ai muna wata kuma wacce kai fadarwa mu ci ta
eh to akwai na barin miki na soyayya to
me yasa mu za me yasa mu aka kuke son soyayya
to ai soyayya ita ta kawo mu duniyar nan
ita ta
kawo mu na ba kiyayya ba
baka tunanin wani kiyayya ta kawo su
all of a sudden ina zaune wata rana na hango wata yarinya mai kyan sura kyakkyawa before I know ta riga ta sace min zuciyana woke up in my nest is godiya ga Allah dan I never ever saw a baby dams like you tace in dina kallon ta wa no go look at you something like that you
know
she wa no go look at you so ina da kyau yau yau wa eh to na gani
kuma
da ka anyi ma wannan da ita kuma awaka ya tsaya eh to awaka ne amma na je ganta awaka ne
ya tsaya je ane ma ba
ana kan ne ana kan ne
to wanda yi wannan ai wannan wata
okay sister ina kina catching ibe ina offer
to ba a ce wa hipo kuce
ba matsala ba matsala za ka kara ka tuko kafin ki tashi daga bacci abinci yayi ready ban san ke dinga cewa wai idumi asiri ni kuma all I know is to focus on your love and there's something in you kaman ni kada na sani I always go crazy lokacin da kada kwaliya inda nake riƙewa kuma sai kina tafiya I want you by my side like dare da rana ai soyayya ce kawai
wato idan aka fara soyayya nan ba a ji ba a gani
ba a ji ba a gani an tafiya ana tafiya kenan
muna wata mai shekara nawa ne da ka fara wannan waka
kai let's see like 2009
shekara
9
shekara 11 kenan
da fara waka
wani irin kalubale ka fara
wannan so many challenges
a gaya musu
eh to gaskiya talentin ne wannan kin ga a gida first wasu an komo a gida irin na fara waka na ba kuɓoye musu duk da dai a kasu wata ta san cewa ina yi baba na ta san cewa ina yi amma me to tana dan bari 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 na ce to eh zan bari amma shi kuma fale wato baba na kenan fale yawwa baba na kenan fale fale da male to fale shine uba
amma to wato
sun sani Allah ya ji kanshi ya ce min kai kaka kuskura ka fara wannan wakan ka rasa abin da zaka yi sai waka babu abin da zaka yi sai waka ce baba kai hakuri da yake ma ban ma magana sai na shiru na ji abin da yake fadi amma na san samu uwata na je dan wannan da yake
kai mata wayo
yauwa duk ba wai wayo ba sai za ta understand ina saboda me kullum muna tare da ita ci kuma uwa da aya fada ya wannan ne kuma still ba ma wakan kade ake ba har film kuma ana yi
oh kana film
na film
na anan Lagos
ne na film anan Lagos mun zo mu yi shoot in Lagos ana nunawa a African Magic Hausa
na Hausa
ba kwal Lagos eh
eh yo me ya sunan film din
ba kwal Lagos
to shi a ba kwal Lagos din menene
ya ce eh to ba kwal Lagos role din da na fito
eh
gaskiya na fito a mun fada miki
tsaka ya mana
mun fada
miki ya mana
ai gaskiya tsaka
amara ji ka fito
amara ji na fito dan bare ce na fito a dan iska ba amara ji na fito
da shi ba kun Lagos din ai me aka nuna
eh to an nuna yanayin rayuwa ake a Lagos
yanda ma dan arewa yake zuwa yi rayuwa a Lagos ko kaka
rayuwa ake a Lagos inda ake dai rayuwa dai na Lagos ake inga ne inda irin ya'ya ba sa jin magana ta wani bannin wani kusan kansu lokacin ga 'yan iska ga 'yan ambrose ga sunan dai
shi film din ya aka kai shi ba da mu kana ta awon film din ko ga daga wata kace
very long gaskiya ina belong ina sha'awa aska film din kuma gaskiya ina sha'awa
banda wannan an yi wani film
an yi wani ba kiwiya ba biyan bukata yawa
cikin
na fito a mutumin kirki
to an cimma gaskiya shi wannan
yi mana gaskiya gaskiya alhamdulillah
me bugun burin ka a harka ta waka
gaskiya bugun buri na wallahi I should become a big you know big star kawai ana ji na
kullum a fara kama wuta
a an dan fara kama wuta
ka ce da yawa aka samu
kai a jira an fara kama wuta kashin fire kuma not kuma fire fa sun kaji ka oje su duka duka kamar na yawa
ka ce wuta ana nufin kudi
dai su dan fara kashin alhamdulillah ba za a ce ba a samu ba alhamdulillah gaskiya
to wajen studio wajen recording na waka wasu mawaka kace sukan fuskanci matsala wajen tasowa wanda da suke sama ba sa son da ba
eh gaskiya ana dan samu dan matsala na umar
ka samu kai ba
ana samu matsala dan sometimes producers amma suna kokari akan mu gaskiya I can't say irin I can't just talk bad about them gaskiya suna kokari gaskiya saboda in kai ba daidai ba za su gyara ma kaka je kai ba daidai ba kuma ka zo ka fita wai ma wannan wakan kaza kaza ne amma to gaskiya inda irin producers sun irin Slammat gaskiya suna mun kokari irin just the bad alhamdulillah suna mun kokari
me burin ka a takaice
kai buri na a tana ga miki na shi dai
ka zama babba
ka zama babba kawai
to al'adar shirin nan muka yi wa mawaki ta tsiye
ka
san me ta tsiye
sai kin faɗa kin san Ausan Ligas
ba wai ta tsiye shi ne mai maka yanzu nan muka yi ta tsiye mu ce karera danta da VOA radio ce ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko iPhone ko laptop idan muka ta tsiye ga yanzu za ka iya mana baishi ko amshi ko za ka sha kayi
to
sai sai ka kayi
din to a ba sojan kai ba
a
sani wannan sai ta kai sai jukunya kura la jukunya ba ku bin jukunya ba ai
to zaka iya yi
BOE to yau gani na a BOE da anti ma da sunan ki ne ma su yau gani a BOE tare da baraka BOE kai to mun shigo muna ta su a BOE let's see hell
to madalla baraka bashir dandalin VOA daga Lagos a Nigeria.